Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum alaikum barkamu da wannan dare na yau Litinin 22 ga watan Yuni shekarar 2020. Baba Yanko makeri ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa kungiyar likitocin Najeriya ta janye yajin aikin gama gari da ta shafe mako guda tana yi bayan da gwamnati ta saki kudade na biyan haƙoƙin ma'aikatan jinyar. Muna kuma dauke da rahoto akan mabambantan ra'ayi da 'yan Najeriya mazauna Ghana suka bayyana akan batun rusa wani gini na ofishin jakadancin Najeriya a birnin Accra. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan batun fiyade da ya zama ruwan dare a Najeriya, inda kungiyoyin kare haƙƙin mata suke ƙara kira ga daukar ƙwararren matakai akan masu aikatawa. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare. Ga cikakkun labaran duniyar. Hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Lahadi ta bada rahoton hauhawar alƙaluman sabbin kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya da ya kai 183, adadi mafi yawa cikin wuni ɗaya tun somawar annobar. Jami'an WHO sun faɗi cewa cikin makonni da dama an maida hankali kan barkewar annobar a ƙasashen yankin Amurka. Kana alƙaluman da suka bayyana jiya Lahadi sun yi nuni da hauhawar ƙididdigar sama da 116,000 a wuni guda a yankin. Brazil ce take kan gaba da kusan sabbin kamuwa 55,000, Amurka ke biye da ita da sama da sabbin kamuwa 36,000, Kana India na da sabbin kamuwa 15,000. Shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a yau Litinin ya ce ba cutar ce ta kasance mafi girman barazana ba a yanzu, illa rashin haɗin kai a faɗin duniya da shugabanci. Ya ce ba za mu iya shawo kan wannan annoba da rarrabuwar kai a duniya ba. Sama da jihohi 12 na Amurka ne suka samu ƙaruwar sabbin kamuwa da cutar. Dr. Tom Inglis, daraktan cibiyar lafiya da cibiyar nazarin lafiyar al'umma ta jami'ar Johns Hopkins a tattaunawarsa da kafar labaran Fox a jiya Lahadi, ya ce dalilan wannan hauhawa shine samun ƙaruwan gwajin cutar da ake yi da kuma ƙara yaduwar da take yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya buƙaci China ta sako wasu 'yan Kanada biyu da ke tsare a China bisa zargin leken asiri. A wata sanarwa da aka fitar yau Litinin, Pompeo ya ce Amurka ta damu matuƙa da lafiyarsu. Ya kuma ce waɗannan zarge-zargen suna da alaƙa da siyasa, kana ba su da tushe. An tsare tsohon jami'in diplomasiya Michael Kovrig da ɗan kasuwa Michael Spavor a ƙarshen shekara ta 2018. A ranar Juma'a ne China ta bada sanarwar cajin laifin leƙen asiri a kansu. Firaministan Canada Justin Trudeau ya bayyana kamar mutanen biyu a matsayin ya saba ka'ida. Majalisar Dattijan Amurka mai rinjayen 'yan Democrats da Majalisar Wakilai mai rinjayen 'yan Republicans sun shirya ɗaukar babban matakin kada ƙuri'a akan yin garan bawul ga tsarin aikin 'yan sandan ƙasar, yayin da majalisun biyu suka amince da mafi yawancin ƙudurorin garan bawul ɗin. Amma har yanzu ba su amince gaba ɗaya akan sauyin da ya kamata a samar ba. Buƙatar yi wa dokar gyaran fuska ya biyo bayan mutuwar wani ba'amurke baƙar fata George Floyd a hannun 'yan sanda, lamarin da ya haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar da ma duniya baki ɗaya akan wariyar launin fata da amfani da ƙarfin tsiya da jami'an tsaro ke yi akan mutane. Babban abin da ya raba kawuna tsakanin ɓangarorin biyu shine batun kariya ga 'yan sanda, wani rukunin dokar da ya sa da wuya mutane su iya shigar da ƙarar jami'an 'yan sanda idan suna ganin sun tauye musu haƙƙi. 'Yan Democrats suna ra'ayin soke wannan kariyar, amma shugabannin 'yan Republicans suna ƙalubalantar yin hakan. Kana fadar White House kuma ta ayyana al'amarin da cewa shugaba Donald Trump ba zai soma shi ba. Daga ƙarshe, zulumi da aka shiga dalilin hauhawar sabbin kamuwa da coronavirus a Amurka da sauran kasashen duniya ya sanya al'amura yin ƙasa a kasuwar duniya a yau Litinin, da maraicin hada-hadar kasuwanci a Turai. Kamfanin FTSE da ke London ya yi ƙasa da kashi igo 3 cikin 100, CAC 40 da ke Paris kuma ya yi ƙasa da igo 7, Kana DAX da ke Frankfurt ya yi ƙasa da kashi igo 5. Da safiyar yau Litinin a Asia, hannayen jarin kamfanin Japan Nikkei ya yi ƙasa da kashi igo 1 a ƙarshen kasuwa, inda Hang Seng da ke Hong Kong kuma ya yi ƙasa da igo 5. Kospi da ke Seoul ya yi ƙasa da igo 6. Kamfanin Sensex da ke India ya rufe da ribar kashi igo 5, yayin da Stock da ke Taiwan ya yi sama da kashi igo 2 cikin 100. baki ɗaya hannayen jarin kamfanin S&P dake Australia da ASX dake Shanghai Composite musu canza ba ana ta tafka asara a kasuwar mai inda ake saida danyen man Amurka akan farashin dalar Amurka 39.50 kowace ganga abin da ke nufin yayi kasa da kashi 6 cikin 100 sannan ana saida man Brent a kasuwar duniya kan farashin dalar Amurka 41.97 kowace ganga wato yayi kasa da kashi 5 cikin 100 ana ta samun hauhawa a kasuwanni bayan da kungiyar lafiya ta duniya ta bada rahoton sabbin kamuwa da COVID-19 183 a fadin duniya a jiya Lahadi adadi mafi yawa tun sa'ar da cutar ta bulla WHO ta ce Brazil ce ke kan gaba da sabbin kamuwa 55,000 fiye da ita kuma Amurka ce da sabbin kamuwa sama da 36,000 sai India da sabbin kamuwa 15,000 gabaki ɗaya a fadin duniya WHO ta ce an sami sama da mutum miliyan 8,963 da mutuwar mutum 468
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma dalla. Kungiyar likitocin Najeriya ta janye yajin aikin gama gari da ta shafe mako guda tana yi bayan da gwamnati ta saki kudade na biyan haƙoƙin ma'aikatan jinyar da aka kiyasta kudin ya haura naira biliyan 13 da ya kunshi alawus-alawus na aikin cutar coronavirus da kudaden inshorar rai. Daga Abuja, Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Yau mun koma aiki karfe 8 na safe kungiyar likitoci ta Najeriya ta janye yajin aiki da ta shiga domin wasu bukatu da suke muhimmai da ya kamata a ce gwamnati ta yi wanda sai da aka kai ga shiga yajin aiki kafin aka kai ga samun matsaya a kansu. Ba za mu ce ba a biya ba, ba kuma za mu ce an biya ba. Akwai wanda an fara biya, akwai wanda kuma an kai ma matsayin cewa an ba gwamnati yarda da amana cewa za su aiwatar da wannan abu. Misali bukatu na kayan kare kai yayin aiki a cikin wannan yanayi na annoba. To yanzu dai gwamnati ta fara ya raba su zuwa jihohi da asibitocinta. Dan ishu na inshoran rai shi ma gwamnatin tarayya ta riga ta aiwatar.
Dr. Sani Hammad kenan daga asibitin koyarwa na Barau Dukku dake jihar Kaduna da bayani akan janye yajin aiki da kungiyar manyan likitocin Najeriya ta yi bayan biyan bukatunta. Gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta saki naira biliyan 13,642,000 domin biyan alawus-alawus na aikin kula da masu dauke da cutar coronavirus da inshoran da muka tuntube ministan yada labarai da al'adu Lai Muhammad ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta biya dukkanin bukatun da kungiyar manyan likitocin kasar ta mika da suka hada da naira biliyan 9 ga kamfanonin inshora 14 a kasar domin kula da inshorar rai na rukunin likitocin kasar da ke fagen aiki.
The federal government has paid 9 billion naira 14 insurance companies as group life insurance for health workers.
Lai Muhammad ya kara da cewa gwamnati ta kuma bada naira biliyan 4 miliyan 642 da 485,000 alawus-alawus na aikin yaki da cutar coronavirus inda likitoci ma'aikatan jinya 55,031 a asibitoci da cibiyoyin kula da masu dauke da cutar corona za su ci gajiyar wannan kudade. A nasa bangare shugaban kungiyar manyan likitocin Najeriya Dr. Aliyu Sakwamba ya bayyana cewa sun janye yajin aikin ne musamman saboda yadda ake samun karuwa na adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus. Wani tsohon mataimaki shugaban kungiyar manyan likitocin kasar na farko Dr. Julian Ojebo ya ce bayan nazarce-nazarcen kwamitin zattaswa kungiyar tare da shiga tsakani da kakakin majalisar wakilan kasar sakataren gwamnatin tarayya suka yi ne kungiyar ta cimma matsaya na bawa gwamnati dama ta hanyar janye yajin aikin.
The National Executive Council met on Saturday after deliberations they all decided that the
Ojebo ya kara da cewa ba wai sun shiga yajin aiki ne saboda bukatun su kawai amma suna kishin kasar da neman a inganta sha'anin kiwon lafiya tare da maida hakkin kiwon lafiya kan gwamnatin tarayya kawai banda da hoti kuma muddin gwamnatin kasar ba ta inganta kiwon lafiya ba likitocin kasar za su ci gaba da ketarawa kasashen duniya domin neman ci gaba. Halima Abdulra'uf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulra'uf. Yan Najeriya mazauna Ghana sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan batun rusa wani ginin ofishin jakadancin Najeriya a birnin Accra. Yayin da wasu ke cewa ba za ta sabu ba, wasu kamar Malam Musa Mai Hula cewa yake a kai zuciya nisa a barwa hukumomi su yi aikin su. Ga Dan Ridwan Abbas da cikakken rahoto akan haka.
Excavator machine outside here who was trying to come in, so they alerted the commissioner, his assistant, the dignities that are in the premises.
Yace da misalin karfe 10 na dare yayin da yara na sun kalura akwai machine din rusa wato excavator a ajiye a wajen ginin wanda ke kokarin ya shigo don haka aka shidawa commissioner da mataimakinsa da manya da ke cikin ginin kansu an kara machine din ya karya kofar ya shigo kamar yadda kuka ganin nan da shigowar ku ya shigo sama da awa daya aikin da yayi na sama da awa daya da rabi ki ga a baya na kuke ganin nan ya rusa komai bayan gama wannan aikin sun yi shiri su fita lokacin ne ɗan sanda sun ka iso babban commissioner Riko na Nigeria wacce gidanta na aiki ke amfani da haraba daya da rusassun ginin ita mata she da hadarin sai dai ba ta samu damar cewa komai ba wasu ɗan Nigeria a Ghana da sun ka isa gan sun nuna damuwar su ainin game da abin da ya faru shugaban kungiyar ɗan trader Nigeria a Ghana Chukwu Emeka Nigeria chi
the Nigerians authorities are not the one that breaking it down is the Ghanaian who came in and I heard the security saying that they were saying that Nigeria have no land in
ba hukumomin Nigeria su karo su ginin ba ɗan Ghana ne kuma ina jin wasu na cewa Nigeria ba ta da fili a Ghana suka iya suka shigo nan da machine sun karo su ginin ban tsoron ambata suna abinda naji dan kwandilar ya ce shine glyco ne ban sani ba ko mai glyco insurance yake nufi ko wani glyco ne na daban nayi imani ɗan sanda sun san shi an sheda min ɗan sanda sun karɓi lamban sa da sun ka sadu don shi ba wani abu mai wuya bane a gano shi a gani na wannan abun na yawa zaman ɗan Nigeria a Ghana na zama mawuyacin abu a ganin ɗan arewacin Nigeria a Ghana Malam Musa Mai Hula ya nemi akai zuciya nesa a bar hukumomin kasashen guda biyu su daidaita kansu yadda suka saba
a gaskiya bai min dadi ba ba rusa gidan bane ba alakar da ke Najeriya da Ghana nan a gaskiya ita ce ban so ta baci dan a Ghana ba ka Ghana Najeriya ce kake ba a Ghana kuma a Ghana kake kun kuma kaje a Najeriya ba a Ghana a Ghana ne ko ku a Najeriya kake dan kowa in yaje gida ije kiran da zan yi a ciki hukumomin su shiga suna da hankalin su kun kowa ilimi dan talaka yanzu shi bai san kuma musamman menene dalilin fasa wannan abu ba amma su a junan su manyan kasashe da Najeriya da Ghana su zauna su jar abin
Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan Abbas kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan
Thank you.
To madalla a Najeriya kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma al'umman kasar suna ƙara yin kira ga gwamnati da ta dauki kwararren matakan hukunta masu aikata laifukan fyaɗe cikin gaggawa don ya zama darasi ga sauran jama'a. Wakilin Musa Shu'aibu Malumfashi ya ce kiran ya biyo bayan fyaɗe da aka yi ma wata jaririya.
Yanzu fyaɗe ya zama ruwan dare a cikin bilane da ƙauyukan Najeriya sabili da rashin yanke hukunci mai tsanani akan duk wanda ya aikata shi. Aika-aika na baya-bayan nan mafi muni ban tausayi da ta'ajiri shine wanda ya auku a jihar Nasarawa, inda wani mutum wanda ba a san kowaye shi ba ya yi wa jaririya 'yar wata uku fyaɗe. Mugun ya shiga cikin gidansu ne ya ƙetare mahaifiyarsu wacce ta kwanta a dokin ƙofar shiga ɗakin nata inda take gadin yaranta da ta shimfiɗe a ƙasa, jaririyar kuma bisa gado don iska ya dan shiga masu ɗaki kafin su rufe ƙofa sai bacci ya ɗauke ta.
Wallahi ban farka ba sai misalin karfe uku na farka kuma sai ban gantawa, amma kuma ga yara a shimfiɗe bakin tsaraki, amma kuma tani da tana kan gado an ɗauka saboda mijina baya ne. Sai na tashi na sa'i mutanen anguwa sun taya ni ne an same ta hanyar firamare da a gyanyayen gine ginin ne kuma man ba a rufa ba na wuce shi na dukkan kan yaran ya shina ba wandan ta yibe mata kuma an ji ni da nabo shi ta kuma da jini shin an dauke da hankali mai nisa na yin sanda an jiwa ga kowa ba an ta mutum daya ne kowa mushi rufe an ta tuyi tunda jikin yana da jini ya kamata ce a barta haka ba an dauke da hankali ta shi ta garin mu an ga garin ko ta garin mu sai sun ci aiki ba za su iya ba akai ta lafiya su shi shi na san dauke da hankali na shi duka da iya shi wani matsala ba ne ba ya duba sai shi shi gaskiya ba zai iya ba shi dai mu ta ji to ba ni da kuɗi to an ce ta biyan jos nan kwa kin ga kuɗi ne yawa shin aka za ka dauka ka tifa na aka da shi dubu arba'in aka hada kudi dangi sun hada kudi shi ne muka tafi jin daga tafiyan mu sai sun ce tura mata aiki guda uku da su fi damu jin ta guda biyu ta tafi gaba da kai saboda gurin ta tsari ya riga nan lafiya saboda da yi kashi tana kashi na fita ta wurin ta tsari.
Yanzu haka tana shirin komawa babban asibitin koyarwa na Jos don yi wa diyarta tiyata karo na hudu don samun waraka. A Kaduna ma irin hakan ya faru da wata yarinya a shekara biyu da rabi. Dada dan fakanin nan wani yana yi wa diyar wani mutum fyaɗe dubu ta cika masa har ya dauki hotonsa na bidiyo dan kafa hujja sannan ya sassare mai kauri ya mai jina-jina. Mutane kuma suna kallon shi babu wanda ya zo cetonsa. Wannan lamari ya nuna zahiri mutane san hasala an kai su makura sai dai ba su da abin da za su yi sabili da rashin hukunci ga waɗanda suke aikata laifi. Shin me ke dalilin yin fyaɗe ga wani magidanci daga garin Katsina?
Sunana Ahmed Salolo. Eh gaskiya magana fyaɗe yana afuwa, abin da ke jaza shi wani boka zai ba shawara in yayi abin zai zama wani abu zai samu kuɗi ko zai yi kasuwa a wani al'amari wanda yake nema. Wasu kuma kwaya ce suke shafi masu yawa su rasa mai za su yi su shafi ta wannan abu. Kuma ta tsofa zuke to shi kila wani masifa ne ya wada makan shi ko sa kan shi wanda za ma can yana yi da yan talla yan sai da hura din.
Sunana Mariya Kasu daga Katsina. A shi wannan kuma gaskiya kusan ce annoba ce da ta faɗo ga duniya inda kusan ko ina ana yi sai dai mu ce Allah ya kyauta waɗanda ke yi Allah ya shirye su. Za ka ga ba ma daji kaɗai ba har cikin birni cikin ƙauyuka cikin gari ko ina ana samun waɗannan matsaloli ne jaraba sai kawai daga shi dan Allah ya kiyaye shi. Kaga akwai wani kids na sani DOA ta bi uban sai ya baro matar ta ya dawo falo wurin ƴaƴan da kwanta. Kaga ne binta ne me zai sa ta bar shi ya zo ya kwanta da ƴaƴa mata a falo sun ba nono yake ba su ba ko ita da ta goya su ba ta zo ta kwanta da su ba saboda sun yi wayo ballan da nashi. Kaga nan akwai sakacin ta.
Madam Maria Anata bayanin a jihar Yobe lamarin sananne ne.
Sunana Adama M Suleiman daga Dama Turu. Hannun rayuwa ne na yanzu da aka samu kai a ciki. Ni a gani na so ina ga tsafi ne kawai mutane sun sa duniya ne a gaba suna neman duniya in dai jaraba ce ayin da akwai manyan mata da ya kamata a ce sun bi amma suna jin yara ƙanana irin wani ƴar wata uku na aisha tsafi ne wannan amma ya kamata mata su dinga sa ido akan ƴaƴansu mata ko da da ubansu ne ma.
Shin me ya kamata iyaye su sani su kuma kiyaye?
Sunana Binta Umar MD. Ishu na tarbiyyar yaro gaskiya yana hannun uwa ne da uba sai kaga uba na aiki uwa na aiki sai su tashi su fita da safe a bai yara a hannun masu aikin gida wani lokacin ma masu aikin gida ne ke yin wannan abun wani lokacin kuma baki ne tunda sun san iyayen ba sa nan sun san lokacin da ba sa gida sai kaga sun shigo sun aikata wannan aikin sai kaga wasu alhazai suna shagon su za su ga yara masu talla su kira su su zo suna masa wani irin wasa da baya da kyau wani lokaci kuma kayan da ake bari yara na sawa bai da kyau
ko yaya masu kallon al'amuran yau da kullun suke kallon wannan lamari na fyaɗe ga Hajiya Aisha Bamanga daga garin Abuja
gaskiya abun ya dawo ruwan dare ko ina magana daya ake iyaye laifin su daya kana tunani eh kana da dan uwa kana da kani a gida kana da dan uwan miji a kanin miji a dan uwa ka bar kala ka fita ka bar yara da su baka san me suke da niyya ba su zo su maka ta'ada da yara su juya su tafi su ce yara ka su yi magana wannan case din nasarawa din nan ya fitar da mutane da yawa suna fadan su ma incident da suka yi ta samu a gida kuma uncles din su yan uwan su suka musu amma kuma sun ce su shiru but wannan incident din nasarawa din nan sai fitar da kowa na jin labarin kowa da talauci yayi yawa ilimin yayi karanci abinda nake so gwamnati su yi wannan law din da ake so ai policy din da ake so ai miki na castration din maza duk wanda aka kama da laifi wanda kuma na ga kaman manyan musu masu policy makers din ba su so amma inda za a samu a tsira wannan policy a samu scapegoat daya misali a ce eh an kama wannan kaman yadda wani video da na gani na uban yaro da ya dauki mataki a hannun shi a samu scapegoat daya a mishi ina gani wallahi in ba a bari an yi wannan policy ko kuma da kiwani mataki ba da gwamnati ta yi da jama'a sun fara daukan mataki a hannun su kasan ba za su yi dadi ba gaskiya
sunana Rabi Salisu Ibrahim shugabar kungiyar da take tallafawa mata da yara bangaren kare musu haƙoƙi
wannan al'amari ya zama ruwan dare na fadi rahotanni wanda ko kuke bi kun samu guda nawa
daga shekarar 2015 zuwa yau shekarar 2020 na wannan wata mun samu case guda 387 wa'anda gaba ki ɗayan su case ne da aka dauka daga police station zuwa state CID zuwa karaman kotu wasu kuma suna babban kotu watan high court
akwai wani kalubalen da kukan fuskanta ne a wajen kokarin bin wannan al'amari ganin cewa ku ba hukuma bane amma kungiya ce ta kare rayuwar mata
kalubalen da muke fuskanta baya wuce ɗaya biyu da farko dai wa'annan cases din tana mutuwa ne a wuraren masu anguwanni daga tai da kuma police station ada
a kungiyance wani irin hukunci za ku so a yanke wa duk wanda aka kama yana fadi
to a gaskiya hukuncin da muka yi ta so mu shine maganan dandaka wanda hatta a kasar Malaysia zaka ga dandakan suke yi kuma ya rage musu wannan harkan fadin a shekaru 10 da suka wuce to amma mu a nan jihar Kaduna already an yi doka wanda muna cikin ruwa da tsakin wanda suka sa hannu a wannan dokan ta Child Rights Act an yanke hukuncin daurin rai da rai ga wanda aka kama shi tabbatacce yana aikata fadi ko ta hukunta shi to amma aiwatar da wannan dokan shine muke so a fara
Salisu Abu Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Nigeria
to madalla gaida Salisu Abu Malumfashi to yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
bayan kasa samun tabbacin lafiya gasar premier ta bana a wasan da ya gabata kungiyar kwallon kafar Liverpool na fatan babbar abokiyar adawar ta a gasar wato Manchester City ta barar a wasan da suke fafatawa yanzu haka da Burnley da yammacin nan na Litinin Liverpool din ta barar da damar ta na tabbatar da kasancewar ta zakarun gasar na bana sa'ad da ta yi kunnen doki da Everton ba wanda ya zura kwallo a jiya Lahadi lamarin da ya kara tsawaita jiran lokacin daga kofin to sai dai har yanzu ita ce ke da alamun lashe gasar inda take saman teburin gasar da ta zarar maki 22 tsakanin ta da City da ke binta duk da yake dai Liverpool din ce ta mamaye wasan amma kuma ta kasa amfani da damar ta na zura kwallo a wasan da daya daga cikin tsofaffin zaratan ƴan wasan ta Virgil van Dijk ya buga bayan dogon lokaci bai buga wasa ba mai horar da ƴan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Mikel Arteta ya ce ya zama wajibi ƴan wasan kungiyar su koyi juriya akan kowane irin yanayi suka sami kansu bayan da suka nuna matukar bacin rai akan raunin da mai tsaron gida na kungiyar Ben Leno ya samu a wasan da Arsenal din ta sha kashi a hannun Brighton da ci 2-1 a ƙarshen mako a lokacin da ake ficewa da Leno a makarar Maris Lafiya sakamakon raunin da ya samu ya nuna ya tsawa dan wasan Brighton da suka yi karfiya da shi lamarin da ya sa ƴan wasan Arsenal din suka zagaye shi bayan kammala wasan kamar su da dake shi to sai dai Arteta na garin koda ƴan wasan za su nuna bacin rai to kamata yayi su yi shi a inda ya dace kana kuma su fuskanci wasan da ke gaban su kada su bari lamarin ya taba kuzarin su Farashin damar nuna wasannin gasar Bundesliga ta kasar Jamus a gidajen talabijin zai sauka tsakanin shekara ta 2021 da 2025 daga euro biliyan 1.16 zuwa biliyan euro 1.1 a kowace kakar wasanni a cewar shugaban gasannin league na kasar Jamus Christian Seifert a yau Litinin adadin farashin da zai kama euro biliyan 4.4 gabaki daya shine karon farko da farashin ya fadi a kasa tun daga shekara ta 2002 sa'ad da aka yi matsaya akan farashin haka kuma ba ko daya daga cikin masu ruwa da tsakiya a sha'anin yada wasanni a gidajen talabijin a halin yanzu Seifert ya bayyana cewa kontragin za ta shata wani sabon tsari na farashin nuna wasanni bayan annobar COVID-19 to sai dai ya bayyana sabon tsarin da cewa yana da inganci da sahihanci idan aka kwatanta shi da sauran tayin da aka yi wa sauran manyan gasannin kwallon kafa na nahiyar Turai gasar Bundesliga ta kasar Jamus dai ita ce ta farko da aka sake dawowa a Turai tun a cikin watan Mayu bayan da aka dakatar da dukkan lamuran wasanni a fadin duniya sakamakon annobar coronavirus Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC
Sai da Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya
Babaya kuma a takaice hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Lahadi ta bada rahoton hauhawar alƙalaman sabbin kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya da ya kai 183 adadi mafi yawa cikin wani ɗaya tun somawar annobar jami'an WHO sun faɗi cewa cikin makonni da dama an maida hankali kan barkewar annobar ƙasashen yankin Amurka kana alƙalaman da suka bayyana jiya Lahadi sun yi nuni da hauhawar ƙididdigar sama da 116,000 a wuni guda a yankin Brazil ce ke kan gaba da kusan sabbin kamuwa 55,000 Amurka ke biye da ita da sama da sabbin kamuwa 36,000 kana India na da sabbin kamuwa 115,000 Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bukaci China ta sako wasu ƴan Canada biyu da ke tsare a China bisa zargin leken asiri. A wata sanarwar da aka fitar yau Litinin, Pompeo ya ce Amurka ta damu matuƙa da lafiyarsu. Pompeo ya ce waɗannan zarge-zargen suna da alaƙa da siyasa, kana ba su da tushe. Majalisar Dattijan Amurka mai rinjayen ƴan Democrats da Majalisar Wakilai mai rinjayen ƴan Republicans sun shirya ɗaukar babban matakin kada ƙuri'a akan yin garan bawul ga tsarin aikin ƴan sandan ƙasar yayin da majalisin biyu suka amince da mafi yawancin ƙudurorin garan bawul ɗin amma har yanzu ba su amince gaba ɗaya akan sauyin da ya kamata a samar ba bukatar yi wa dokar gyaran fuska ya biyo bayan mutuwar wani ba'amurke bakar fata George Floyd a hannun ƴan sanda lamarin da ya haifar da zanga-zanga a fadin kasar da ma duniya baki daya akan wariyar launin fata da amfani da karfin tsiya da jami'an tsaro ke yi akan mutane zulumi da aka shiga dalilin hauhawar sabbin kamuwa da coronavirus a Amurka da sauran kasashen duniya ya sanya al'amura yin kasa a kasuwar duniya a yau Litinin da maraicin hada-hadar kasuwanci a Turai kamfanin FTSE da ke London ya yi kasa da kashi igo 3 cikin 100 CAC 40 da ke Paris kuma ya yi kasa da igo 7 cikin 100 kana DAX da ke Frankfurt ya yi kasa da kashi igo 5 da safiyar yau Litinin a Asia hannayen jarin kamfanin Japan Nikkei ya yi kasa da kashi igo 1 a ƙarshen kasuwa inda Hang Seng da ke Hong Kong kuma ya yi kasa da igo 5 Kospi da ke Seoul ya yi kasa da igo 6 kamfanin Sensex da ke India ya rufe da ribar kashi igo 5 yayin da Sec da ke Taiwan ya yi sama da kashi igo 2 cikin 100 baki ɗaya hannayen jarin kamfanin S&P da ke Australia da ASX da ke Shanghai Composite ba su canza ba
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham wacce ta hada kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Makerin yake cewa an huta lafiya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin